banda biranen Enugu da Abba galibi al'ummar kudu maso gabashin Najeriya sun fita gudanar da harkokin su yau Laraba 30 ga watan Mayu ranar da yan kungiyar fafutukar tabbatar da kasar Biafra IPOB suka umurci kowa yayi zama cikin daka koya lamarin yake a sassan yankin a lokacin tura wannan rahoton Alhaji Mai Gari Bello wani dan kasuwa ne da ke Oka babban birnin jihar Anambra
gaskiya komai yana tafiya daidai ba wani matsala kamar yadda aka yi last year dai something ake yanzu mun zo ne nan garke inda muke kasuwa muna zaune akwai wanda suke zuwa masu son bukiya kasuwa za su saya ba wanda yake disturbing kowa
daga Bakaliki babban birnin jihar Ebonyi Malam baban nan Muhammad Gamariya ya bayyana cewa
suna tafiya da gudanar kucin su babu wani abu ba rufe makarantu ba ko ya tafi da harkokin su lafiya lau babu wani abu ba su bi wannan umarni ba tabbas ba wani umarni da aka bi
a cewar Mr. Emmanuel Nanna wani mazaunin Umuahia babban birnin jihar Abia
ba abu da yana faruwa a Umuahia yau ana yin zaman lafiya
mutane sun fito
eh wannan mutane sun fito har da ni ma na fita Maka na gwamnati sun je aiki to abubuwa nan a Umuahia suna nan ba mu ni damuwa kowa da kowa sun je aiki
sai da birnin Aban jihar Abia Malam Usmanu Bello ya sheda mini cewa
abu dai komai yana nan shiru ba wanda ya fito duk dai kasuwanni ga sunan a rufe ba wanda ba wani movement a nan tsaro alhamdulillah akwai tsaro tsakani da Allah ya rufe duka kasuwanni sukan rufe suke
kusan lamarin haka ne a Enugu babban birnin jihar Enugu
oh I showed that there was a lot of compliance that no shop did open because I had a customer that kept coming
Mr. Chinedu Uduchuku wani mazaunin Enugu ya ce ina ganin an bi dokar yau saboda ɗan kasuwa sun rufe shagunan su ina da sako daga Anata amma ban samu damar karɓar sakon ba saboda an rufe shagon da yake an ce mu zo da yamma ko gobe ɗan kasuwa sun rufe shaguna amma bankuna sun bude suna gudanar da harkokin su kafafen yada labarai sun ruwaito cewa tun jiya gwamnatin jihar Ebonyi ta yi barazanar kwace shagon duk wani dan kasuwa da bai bude shagon sa yau ba yayin da gwamnatin jihar Anambra ta lashi takobin yin maganin duk wani ma'aikacin da bai zo aiki yau ba Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria